Al'ada ce a kowace shekara idan irin wannan lokaci na azumin Ramadan ne zagayo, ofishin jakadancin Amurka a Nishar kan gayyatar musulman kasar a babbar liyafar da ake shiryawa ta Kanas domin bude baki, abinda ke zama wata hanyar ƙara tunatarwa akan mahimmancin mutunta abokan zama ba tare da la'akari da wani bambancin addini ba. Jakadan Amurka a Niger Ambassada Eric P. Whitaker na cewa, sanin kowa ne musulunci addini ne da ke buƙatar mutane su kusanci juna, su kasance masu yafiya da taimakon juna, musamman a lokacin Ramadan. Sau tari na sha ganin irin wannan halayya tana faruwa a tsakanin 'yan Niger da baƙi mazauna wannan ƙasa, kamar yadda a yanzu haka dubban mutanen da suka gudo daga ƙasashensu ke samun mafaka a wannan ƙasa a sanadiyar tashe-tashen hankula. Kusan dukkan wasu shugabannin ƙungiyoyin cigaban al'umma sun halarci wannan liyafa ta buɗe bakin azumin Ramadan, cikinsu har da shugaban ƙungiyar makiyayan arewacin Tilaberi Bubakar Jallo.
Amerikawa dan dai suna so addinoni su karfafa zumunci, suna kira mu zo su yi buɗe baki da mu, ko da ba su azumin ba, kaga yawan ambassador ya zo da babban na center cultural su yi buɗe baki da mu, kuma sun ba mu dama mu da kanmu tsakanin mu muna shi ma ba mu ga juna, amma kaga cikin taron ga muna hira da su, muna hira tsakanin mu masalolin wanda yana hafkuwa cikin kasan tsakanin mu muna hira, kuma abu ne da yana karfafa zumunci tsakanin addinoni, abu ne mai kyau.
Haka suma ƙungiyoyin mata sun amsa gayyatar ta ofishin jakadancin Amurka a Nijar. Hajiya Rabi Jibo Magaji ita ce shugabar ƙungiyar samar da zaman lafiya a Fez.
Sosai mun yaba abin da aka yi, ya kamata ko ina ma a rika yin shi, tunda ni yau akwai mutane da ban gani su ba, amma yau mun gamu ni da su, kuma mutane shekaru ma ba mu gamu ba. Ƙara danƙon zumunci ne, mutane su zo su gamu a yi hira da wanda ka sani ko a dama, kuma ka ƙara sanin wasu mutane sabbi kuma a nan haloli, ina abu ne mai muhimmanci ba ƙarami ba.
A ƙarshen wannan haɗuwa, ƙungiyar mata shugabannin kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu ta karrama jakadan Amurka Ambassador Eric P. Whitaker da shugabar cibiyar raya al'adun Amurka a Nijar Cynthia Fabi da lambobin yabo saboda abinda aka kira tallafin da suke bayarwa domin cigaban ƙananan kamfanoni da masana'antun cikin gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.